عليها كقدر إداري الأزمة. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسطة الباقية لا زال للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن قلب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي. ورضي الله تعالى عن قوس الأقواس قرب الأقراب فريد دهري على الإدلاك هاتم الهاتميني أبو إسحاق على جبراهيم ياس. ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد. جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف يا همة الشيخ هدري لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالظفر. اللهم على الإفاء أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله. Jiya muna zama na kun, adadin kun shine 70 daidai. Muna magana akan maratibin soyayya. Soyayya kuntu kanzan mahasiyyan lam'ura falamma ahabbtu son, wannan so din da Allah, falamma ahabbtu an u'rafa, so din kawai shine soyayya wanda ya shiga jikin musulmi da kafiri da pagan da kwaye da waye da waye da waye, duk soyayya ta shiga jikin su saboda ahabbtu, Allah ya riga ya so. To tunda Allah ya so, shine a kewaye babu wani abu wanda zaka iya yin wani abin da ba na Allah bane, sai dai abin da ya faru son ya kasu martaba guda hudu ne. Akwai maratibul akabiri, maratibul akabiri wannan martaba na manya daga cikin bayin Allah. To duk wayannan, akwai kuma martaba na akabiri wanda dukkan abubuwan su Allah ne, komi nasu Allah ne, komi nasu Allah ne, al akabirul a'launa, komi nasu Allah ne. Wannan soyayya ta kare ana. Sannan akwai martaba na biyu, martaban waliye. Su kuma suna gane abu ne, la in shakartum la azidannakum, saboda haka duk ni'iman da Allah ya musu za su ce sun gode, duk ni'iman da Allah ya musu za su ce sun gode. Su kuma wannan soyayya ne na ammaka ka gane. Sannan akwai martaba na uku. To wannan martaba na uku shine wanda yau za mu tashi akai. Sai martaba na hudu, haka suke tafiya, kowanne akwai yadda abubuwa yake gudana. Kaga idan mun zo martaban mu'min imani, shi kuma martaba na imani shine karatun mu za mu tashi a yau. Sannan kuma sai mu zo kuma martaba na hassa kafirai kowaye ma yana cikin tafiya, sai ka gane yadda abubuwan yake. Shine jiya muka yi magana kaɗan daga abin da yake faruwa wa bayin Allah. Mutum ya ga kare, ya ga bai fi kare ba, saboda shi ma bawan Allah ne, ba a san yadda Allah zai gama da shi ba. Mutum ya ga kowane irin halitta karkaraina ta, saboda baka san inda take ba, baka san me manufa ba, kuma za a iya sarrafa ka ta inda Allah ya ga dama shine. To wal muhabbatu salisa hiya muhabbatu al-imani billahi ta'ala, shine soyayya ta imani. Wa hiya muhabbatu jami'il mu'minina, wannan shine kuma martaban jami'al mu'minina. Allati in tafadiha bugudul haqi, wanda suke nisantar da kar Allah ya zamo bai ya zamo, ma'ana an samu kiyayya, ba sa son sai amantu billahi wa rasulihi, misali ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi. Wannan kaga imani ne na soyayya kar a hadu da fushin Allah. Famaita sawar ma da imani billahi bugudun baya surantuwa, inda an ce maka akwai imani da Allah to kai imani da Allah shi zallan imani ba a kiran shi da illoli wanda za su zo masa, ba za a samu kiyayya ba. Imani to ai kafita kenan. Dama annabawa sun zo ne don su koro mutane ga imani, su koro su, su nuna musu ga shi da Allah ne kamata ku yi imani da shi, ku yi kaza da shi, ku yi kaza da shi. Daga sun yarda to shikenan, kaga ashe man qala la ilaha illallah asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil islam kenan, fa hisabuhum 'ala Allah. Kaga daga kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shikenan, kaga wannan imani shi yake nufi. Wal mahabbatur radi'a, soyayya ta hudu al'amma ita kuma ta game, wayyal lil kuffar hasatan ita kuma ta kafirai ce, fa innahum yuhibbuna Allah ta'ala suna son Allah. Walain sa'alahum man khalaqa samawati wal ardi me suke ce maka, la yaqulanna Allah, kuma za su faɗa maka suna son Allah. Amma mahabbatul uluhiyya lima huwa alayhi min kamalul uluhiyya, saboda tilas ne, saboda kamala ne na Ubangiji dole su so shi. Ko me ya faru in aka hada ka da wani bala'i zaka kira Allah, ko baka san shi ba, da kowane irin yare kuwa ka kira shi. Wa umumiha illa annahum sai dai su mukhtalifuna fi hadhihi al-martabati, sun saba su ma kafiran a wannan martabojin. Sanin Allah wasu yafi na wasu, wasu suna ganin Allah ne a jikin wani, wani kuma suna ganin shi a jikin gunki, wani suna ganin sa haka haka haka, wasu kuma suna ganin akwai Allah, ko me dai zai faru akwai Allah, amma ya yake shine ba sani ba. Maratib to su ma haka ne. Fa minhum man ahabba Allah ta'ala, daga cikin su akwai wanda suke son Allah, ma ma'rifatin bi uluhiyyati, sun san Allahn Allah ne, kal yahud kaman yahudawa masalan amsali. Wa minhum man ahabba Allah ta'ala, akwai wanda suke son Allah galadan minhu, suna masa galadi bi nisbatul uluhiyya li ghairihi, amma suna cewa Allah yana nan amma yana jikin dodo ne. Misali illa anna al-haqq subhanahu wa ta'ala, sai da shi Ubangiji tajalla lahum fi tilkal albasi, sai Ubangiji ya musu tajalli a cikin wannan rigan da suke zaton din, kuma Allah na nan din. Likamal uluhiyyati, saboda kamala na uluhiyarsa, domin ai suna zuwa su roƙi Allah da gunki, amma su a tunaninsu Allah shine gunkin shine Allah, to amma kuma Allah ya suturce wannan rigan, ya suturce wannan gunkin da cewa shine Allah a wannan martaba. Mai haka ne su roƙe shi kuma ya musu gunkin. Yanzu kana tsammanin wanda suke roƙon nan kana tsammanin da ba musu zai yiwu ne? Ai ba zai yiwu ba. Ai haka a jikin hakan suke ganin Allah. Illa anna al-haqq subhanahu wa ta'ala tajalla lahu fi tilka al-albasi likamal uluhiyyati, saboda kamala na shifa Allah ne. Annabi Musa alayhi salatu wassalam gunki ne yake, wani ne yake roƙon, yana cewa ya sanamu ka bani kaza, ya sanamu ka bani kaza, gunki ka bani kaza, gunki ka mun kaza, gunki ka mun kaza. Sai ya mance, sai ce ya samadu ka bani kaza, maimakon ya sanamu fa akhba lisani fa qala ya samadu. Sai Allah ya biya masa bukata, sai Allah ya ce, Annabi Musa ya ce ya rabbi gunki ba yake roka, yace to idan Musa idan yace ya sanamu, ya sanamu, ya sanamu bai saurare shi ba, yace ya samadu ban saurare shi, mal farqu bayna samadi was sanami, saboda haka sai shiga jikin shi. Sai Ubangiji ya gane shi da uluhiyya, sai kaga an yi masa abubuwa, an yi masa abubuwa. Ai duk wanda suke abubuwan ai a suturce ai Allah ne, amma rashin gane Allah ne a nan gurin shi ne bala'in. Wannan martaba na hudu kenan. Wannan fahabuhu sai suka so Allah wa abaduhu suka ba wasa masa na su laye tsoruna amma ba su sani ba. Eh, suna bautan Allah, suna son Allah amma ba su sani ba. Falaula annahu tajalla lahum fi tilkal albashi, ba dan ubangiji ya musu tajalli ta wannan tufan ba. Wajazabahum bidhalika tajalli, kuma ya ja su da wannan tajalli ila almuhabbati uluhiyati, cikin muhabba ta soyayya su, ma kanu yaltafituna ila tilkal awsan, wallahi ba su waiwa su kalli wannan guma kan ba. Wala an yalimu biha, balle su damu da shi, fadalan an ya abuduha, balle su bauta masa. Di ubangiji yana sane tsaye da su a nan. Fahum muhibbuna lillahi, suna son Allah. Wannan so din na hudu. Abiduna lahu, kuma suna bautawa Allah. Min hasra yasuruna, amma ba su sani ba. To rashin sani shine tashin hankali. Rashin sani. Hadhihi al-ibadatu, wannan ibadan, hiya al-mu'abbar an hadis sujudi karhan, shine yasa ake cikin sujudi tilas. Fil ayati, cikin aya, qala subhanahu wa ta'ala, ubangiji ya ce walillahi yasjudu man fis samawati, ba ma ba, man fis samawati, halittar da take sammai da kasai, in kaji an ce ma, lil aqili wa ghairihi ne, lil aqili ne, amma man fis samawati wal ardi daw'an wa karhan, tilas kowa sai ya sujudi wa ubangijin nan saboda wannan soyayyar ne. Tilas daga sun je suna sujudi wa gunki saboda su itikadin su gunkin shine Allah. Hakikan abin da ake so, Allah yana ko ina ba jikin gunkin bane. To wannan shine ba su iya ganewa ba, shine aka lullube su. Na fatan masu karatu su fahimta. Kar a ji karatun da ya rikice mutum ya zo ya yi ta fama. Idan aka zo level din mu, muna karatu ne a level din mu na matsayin karatu. To in mutum ya kasa ganewa, kar ya ce ba haka bane, kaza 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 ne, a'a, ka zo ka tambaya. Haƙƙin wanda bai sani bai yi tambaya, haƙƙin wanda ya sani kuma ya yi bayani, shikenan. Inna minal bayani la sihirun, eh, wani kuma zai tashi da fasanta ya ce to wato ana son a ce ma bautan gunki ma haka ne, haka ne. Dole sai mutum ya bi Allah. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, babu wanda ya isa bai go. To ai sai mu tambaye ka a hankali, mu ce numfashinka me yake faɗa, numfashinka me yake faɗa, in ka iya ba mu amsa sai mu gaya maka. To numfashin matazihi yake wa Ubangiji, sai mu ji na arne da na musulmi. Abu ne kawai mutum bai san shi ba, amma kuma bai yadda bai sani ba. Kuma ka nemi sanin abun, baka nemi sanin abun ba, kuma kai kana jayayya. Ina magana ne cikin wa'inda na san suna bin karatun. A shiga hankali, a kiyaye kawai, ga abu yadda yake, kuma hakan abun yake. In kuma ka ce ba haka ba, menene walillahi yanzu man fis samawati wal ardi daw'an wa karhan, ko ka yadda ko baka yadda ba za ka bi Allah. Wajilaluhum bil ghudu wal asali, nassin qur'ani ne cikin suratul ra'd. Fa kullu abidin, duk wani mai bauta, abin da ake kira bauta, tafiya akan hanya bauta ne, tafiya akan hanya, sunan shi abidu, abada. Hanya in ta yi kyau da Allah, da nan ba daji ba ne, ya aka yi guri ya gyaru, ko ka yi sassabe, ko ka yi noma, ko kana bin gurin, sunan shi abada. Aloga, dole ne sai ka yi nan gidan, inda an bar shi a haka ba ciyawa ba ne, ya aka yi a tsaye aka dinga yin aikin, ko an durkusa. Kowane irin abu dole sai ka koma ka yi irin abin da Allah yake so, amma irinka yadda ake nufi da kai. in Allah ya sa ka kai ka samu yadda ake bukata ka samu yadda ake bukata Allah ya ba mu yadda yanda muke so ya yadda ake so da mu lana huwa almutajalli fi tilkal albasi dani ubangiji shi yake sujada cikin dukan wannan au sajada li ghayrillahi fi zahiri ko ya sujada li ghayrillahi ga wani Allah fi zahiri a zahiri fa ma abada wala sajada bai bauta wa kowa ba bai sujada wa kowa ba illa lillahi ta'ala Allah da yayi ma halittar duniya guda uku ne ko duniya tana ibada wa Allah a siffa uku ne baya suna tsaye kamar itatuwa dutsuna na biyu suna durkushe jakuna dokuna na hudu na uku suna kwance kamar macizai wannan duk ibadan duniya iyakansa kenan guda uku saboda haka mu aka ba mu muyi a tsaye muyi ruku'u muyi sujada amma iya ibadan duniya kenan ta ko wanda bai akwai shi amsa kenan kuma akwai wanda zai kawo na hudu uku ne iya ibadan kenan to ashe kenan idan mutun ya duba li'annahu huwa al-mutajalli fi tilkal albasi ubangiji shine yake tajalli cikin wannan tufan wa tilkal ma'budati da wannan abun bautan kulluha tasjudu lillahi wa tilkal ma'budati duk wannan abun bautan kulluha dukkanta tasjudu lillahi ta'ala tana sujada wa Allah ne wa ta'buduhu wa tusabbihu tana bauta masa tana masa tasbihi haifatun min sadawati jalalihi saboda tsoron yaya za a kare saboda sadawa sadawa jalalihi walau annaha barazat da za ta fito fili li ibadatil khaliqi ga ibadan halitta laha zuwa gare ta wa burzat laha biduni tajallihi tayi buruzi ba tare da tajallinsa ba fiha a ciki la tahaddamat fi asrar min darfat al-aini da ta shafi da ta kare mafi sauki daga kiftawan ido ligirati subhanahu wa ta'ala saboda giran ubangiji linisbati al-uluhiyya li ghayrihi saboda nasabta allanta wa waninsa qala subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce likalilihi musa alayhi salatu wassalam da abokin maganarsa annabi musa yace innani ana allah innani ana allah ni ne allah la ilaha illa ana babu wani sai ni fa abuduni ko bauta mu innani ana allah la ilaha illa ana kaga hikaya ce in ba hikaya bane tashin hankali ne innani ana allah me nace ni ne allah shine dilala ne dilala yake nuna maka in ba dan haka ba wato kai kai ne Allah kenan haka mun yi la ilaha illa ana kuma ya sake karfafawa babu wani sai ni fa abudni ka bauta mun ku bauta mun wal ilaha fil lugati kaga abin da ake nufi da ilahu a lugha huwa al ma'budu bil haqqi shine ubangiji na gaskiya wa qawlu la ilaha illa ana babu wani sai ni yani la ma'budan gairi ba wani abun bautawa sai ni wa innal abda wa in abada al awsana koda mutun ya bautawa gumaka man abada ha fa ma abadu gairi wanda ya bauta masa bai bautawa wani na ba ni ne wala tawajjahu bil khudu'i wa tazallul li gairi ba za su fuskanta su yi hudu'i da tazalluli ba ga wani na bal anal ilahu ni ne dai Allah al ma'budu fihim wanda suke bauta mun هذا معنى قوله تعالى لا إله إلا أنا فأعبدني. wannan shine ma'anan la ilaha illa ana fa'budni. Idan ka duba la ilaha illa Allah, la ma'budu bil haqqi illa Allah, la ilaha illa anta, ka gani la ilaha illa, la ilaha illa Allah, la ma'budu bil haqqi illa huwa, la ilaha illa anta, babu wani abun bautawa da gaskiya sai kai ka gani muhatab ne, ana magana ne da Ubangijin. La ilaha illa ana ta kare maratib uku ne ko ta ko ina, kuma haka abin yake juyawa ko din nashin Qur'ani ne. Ala hadal min wali yuridu, a wannan gurin ne yake nufi iyaka an ta'ataki da ma ya ta'ataki da huljihalu, to ina jan hankalinka kar ka yi itikadi irin yanda jahilai suke itikadi, min annahum ya'buduna ghairi, cewa suna bautawa wani na, a bal ana ni ne, aw annahum yatawajjahuna li ghairi, ko suna fuskantar wani na ne. Fal muhabbatu li ha'ula'i, soyayyen wa'innan hafazatan lahum, shekiya yesu, la'annahum mahabubuna indahu, domin yana son Allah, yana son su. Akwai wanda Allah yi baya so? Watawajjahu ilayhi bi himamihim, sai suka fuskanci Allah da himman su wanda suke ciki. Wa ma tawajjahu li ghayrihi, ba su fuskanci wani sa ba. Fa hadhihi muhabbatul khaliqi lillahi ta'ala, wannan shine soyayya da Allah yake wa halitta. Fa hiya ala maratibun, shi ma yana martaba ne bi hasabi musharibuhum, gurgudun mashayansu. Muhabbatul zati na farko kenan, gurgudun muhabbatul zati, san zatul aliya, walau hatar lifi suwaka iradatan ala hadiri sahwan hakamtu bi riddati, kaga na kibaru kenan. Wa muhabbatul alai, ka muhabbatul alai matakin mu'minai kenan, waliyai kenan. Allah ya bin kaza, Allah ya bin kaza, ya kamata mu gode wa Allah. To godiya wa Allah a wannan muhallin shine muhabbatul alai. Kuma muhabbatul imani, ashhadu an la ilaha illa Allah, kaga na shaida, so ne yasa shaida. Kuma muhabbatul uluhiyya, sannan son Allah, kowa zaka ji ya ce maka yana son Allah, yana tsoron Allah sa, yana son Allah, yana tsoron Allah sa, duk wanda ka samu yana fada maka irin wannan, ba ƙarya bane, gaskiya ne. Wai latifi hal kufaru, shine kafirai suke ciki kuma. Fa hadhihi almartabati hiya martabatul khaliq lillahi, alkhalq lillahi shine martaban muhabba na halitta wajen Allah. Ukunna wanda yake mataki hudu kenan. Kuma qaulu ta'ala, kuma fadin Ubangiji bi amrihi li nabiyihi, horansa ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni yuhibbukumullah, an cire fattabi'uni in kuntum tuhibbunallahi kenan, fattabi'uni yuhibbukumullah, kubini sai Allah ya soku, kubini sai Allah ya soku, ba wanda aka sa abi in banda Annabi Muhammadu. Fattabi'uni yuhibbukumullah, in kuntum tuhibbunallahi, inda gaske Allah kuke so, fattabi'uni, to ni za ku bi, yuhibbukumullah, sai Allah ya so ku. To son ku shine son, domin ba ku da wani gurin da aka sa shi markazi ka'imi wanda zai tsaya in banda son Annabi Muhammadu. Son Annabi Muhammadu, ku so Annabi Muhammadu, Allah ya so ku, ku ki Annabi Muhammadu. Kaga su kafirai nan akwai irashin abu ɗaya ne wanda ba su cika ba, suna son Allah amma ba su son Annabi. Mushkilan kenan, da suna son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sun gama, saboda sun samu rataya, saboda sai suka kalle shi a mutum, kallon sa mutum sai ya tsare. Ai a ka'ida in ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah wasu malaman da yawa sun tafi akan ka musulunta da yawa ashhadu anna muhammadar rasulullah ka musulunta amma in ka ce ashhadu an la ilaha illallah kuna tare da kafirai ashhadu an la ilaha illallah bai baka taken musulunci ga baki ɗaya ba amma in ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah dauko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ka matso da shi daga cikin abin so na wajen Allah ka musulunta shikenan amma in kace wance yace wala in sa'alahu man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah sai yadda Allah ne kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma annabi muhammad fa kun yadda da shi nan ne ake tawaye to tunda sun yi tawaye a kansa shi yasa soyayya tana nan Allah yana son su shine maganan da jiya muka karanta manzala sallallahu alaihi wasallama abinda kafirin da yake hudu ba wa kafirai akan ayi musu ya kamata manzala ya zubar mata da hakura manzala sallallahu alaihi wasallama yace a innamar haka Allah ba zai banni ba koda ni annabi ne saboda san da Allah yake masa ne laifin ne yau bai man ba kuma fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi wala in sabartum wa khairul lisabirina da aka zo aka kashi sayyidina hamza aka masa misla wanda a rayuwar duniya babu wanda manzo Allah ya taba masa sallah sai da ya masa kabbara 70 da banda sayyidina hamza kabbara 70 da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa sai ce to yayi alƙawari ko zai kashe wa'inda suka kashe shi zai musu misla sai yayi wa misla wa mutane 30 Allah ya ce karkai wai dan me sai Allah ya sake cewa wa in kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna idan kuna jin radadi wajen yakin da ake muku kuke yi ku buga buga kai yanda kuke ji haka su ma suke ji ma'ana Allah yana son su Allah yana son su saboda haka ba wanda aka ce ka kashe shi haka kawai babu wannan sune to kaga yuhibbukumullah wa kullu ta'ifatin ittaba'ahu fil muhabbati dukkan waɗansu ɗa'ifa sun bi manzo Allah ne cikin soyayya alami qidariha gwargwadanta kaga idan ka gane annabi sallallahu alaihi wasallam ai soyayyar nan ita ce asalin komai soyayya ita ce asalin komai shi yasa mu muke fada wa wahabiyawa da izala soyayyan annabi ya fi bin annabi soyayyan annabi ya fi bin annabi domin ana samun wanda suke bin annabi karhan munafikai ne kuma suna salla suna azumi ana zuwa yaki ana zuwa komai da su tare da annabi Muhammad amma munafikai ne suna yakan annabi Muhammad amma mujarradin so ba a iya yin haka akan soyayyan ne su kuma suka dakile kar da a ce kayaye ta manzo Allah ya taka kaya gara uwa ta da ubana su zamo ba sa nan akan annabi ya taka kaya shine ummi wa abi fida'un laka shine isa matuka na soyayya da annabi ya taka kaya gara a kashe uwa ta da ubana shine ka'idan da matar da ta kawo dalilin abin nan shine Nasiba bintu Atiya wanda aka je yakin Uhudu a yakin Uhudu wannan yakin shine maza suka gigice suka dawo gida shine Allah yake musu gode yake cewa walaqad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqawhu wa qara'aytumuhu wa antum tanziruna ina ce ku ne kuke cewa ina ma badar ta dawo saboda kun yi karfi to ga ta suka gudu wasu kwana uku a cikin Madina basu iya fitowa ba mata suka fito daga cikin Madina suka koma tsare annabi Muhammad daga ciki nasibabin ta'atiya tana zuwa wajen manzon Allah ina manzon Allah ce mijinki ya mutu ina manzon Allah babanki ya mutu ina manzon Allah an kashe danki ina manzon Allah ita annabi take son gani kawai majaradin muhabba ne ina manzon Allah an fada mata mataki guda uku babanta ya mutu mijinta ya mutu danta ya mutu tana kallon manzon Allah tace arini ku nuna min shi tace kullu musibatin ba'daka jalalun ya rasulullah idan kana nan duk wata masifa ta faru idan kai kana nan sai da aka harbe ta da kibiya da sara da mashi tana tsaye a gaban manzon Allah 70 bata fadi ba shine dalilin ta innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati komai aka kira na maza sai an kira na mata saboda aikin soyayya ne yake ta manzalan saboda haka annabin a jikin shi ne abin yake faruwa a jikin annabi Muhammad ne komai in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni yuhibbukumullahu to sai Allah ya soku sai ba ku kuma maratib na kaso ka samu kaza ka samu kaza ka samu kaza Allah ya ba mu kaso mace tsoka albarkan annabi fallajina lahum mahabbatu zati wanda suke da soyayya na zati itaba uhu sun bi shi waqta da wuce ittisafi ahwalul aliyya sun yi koyi da sifa na ahalaye madaukaka wal ahlaqul ilahiyya da sif da dabi'a na ubangiji wasifatul qudusiyya da sifa tsarkakekkiya allati la tudraku wanda ba a iya riskanta illa zauqan sai dai da zauki da zauki ake riska wala nalaha ba kowa yake samu ba illa ahla muhabbati zati sai wanda suke son soyayya irin na zatul aliyya wa ahlaha ahlinta humus safwatul ulya sune zababbu al-ulya madaukakin da Allah ta'ala fa hadha wannan iktida'u ta'ifatul ula bihi wannan sune koyin ta'ifatul ula bihi da annabi Muhammadu wa qawluhu yuhibbukumullahu Allah zai sauku fiyadil martabati a wannan martaban huwa annahu yamnahumullahu subhanahu wa ta'ala ubangiji zai musu kyauta min tajalliyatihi daga tajallin da za a ba su iyaniyan apiri wa mawahibu da kyautansa al-irfaniya na sanin Allah wajazabahum Allah ya jasu ilaihi gare shi jazban kulliyan jazaba na ja gaba daya hatta la yabqa fihim baqiyatu lighairihi wanda zama ba wanda suke gani sai manzo Allah ba wanda suke gani sai Allah sai manzo Allah shine hanzalata anan kuma ya rasulullahi yace nafaqa hanzala sayyidina Abubakar yazo ya samu sayyidina Hanzala yace nafaqa Hanzala yace me yasa Hanzala ya zama munafiki sai yace to ai muna gaban manzo Allah ba wanda muke gani sai shi ba ma iya daga kai mu kalle shi ba ma iya kaza ba ma iya kaza ba ma iya kaza shi kawai muke gani to ya in mun dawo gida ko muke mu'amala da matan mu mun mance wannan ya zama munafinci sayyidina Abubakar yace to in haka ne to ai shi ma munafiki ne kenan sai suka tashi ko sai gaban manzo Allah suna kuka gaban manzo Allah sai manzo Allah ya ce mayyabki kuma me yasa ku kuka sai ya ce nafaka hanzala a manzala ya zama munafiki yace kaman yaya sai ya ce ai kaji ya rasulullahi gashi in muna gaban ka ba ma ganin kowa ce kai mun yi fana'il kulli akan ka kenan to amma kuma tunda muka fito wajen ka muna shiga kasuwa muna zama da matan mu muna mu'amala muna kaza muna kaza ya rasulullahi wannan ba munafinci bane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law dumtum kamarumtum la safahatkumul malaikata ala turuqikum wa fi furushikum yace law dumtum kamarumtum da yadda kuke haka kuke yace wallahi la safahatkumul malaikata turuqikum wa fi furushikum da hanyan ku da wajen kwancen ku malaiku da su dinga muku musafaha walakin as-sa'ata sa'ata yace as-sa'ata sa'ata wani lokacin ayi hakan wani lokacin kuma ayi yadda za a iya eh wannan abinda manzo Allah ya faɗa sayyidina Abubakar da sayyidina Umar kenan kaga ai annahu yamna'u min tajalliyati aliyat wa muwahibu ilfaniya wajaru ila jazwan kulliyan hatta la yabqa fi baqiyati ligari amma ma yamna'u haula min al'aqaya abinda ake ba wa innan daga kyauce kyauce wal manahi da kyauta fala yuskaru ba ya ambatan shi wala tudraku lahu gayatan ba yasa san ina ne ya tsaya ba wala yurafu lahu taqdiran ba a san kaddara wansa li qaulihi saboda fadin ubangiji yuhibbukumullahu Allah zai so ku dan tsaya anan sai mun shiga daifa na biyu kuma in Allah ya sa mu na cikin rayu saboda mu ga yanda abubuwan za a koma matakin a gamara tip din gabaki ɗaya yadda suke tafiya kowane martaba ga yadda mun ce wannan sune a launa sune daifatul alauna kenan to za a koma kuma koma daifatul alai sannan kuma za a koma koma daifatul mu'minina sannan kuma sai a koma daifan karshen na kuffaru gabaki ɗaya Shehu Tijjani yana tallan Annabi Muhammadu ne ko ka gane ko baka gane ba ko min daƙiƙancin ka Annabi Muhammadu ake talle kai dai ko baka sani bane kawai saboda baka kai ka fahimci hakan ba shi yasa amma wanda yake karatun qawaidi har yanzu ana magana ai mutun ya ce wai babu shi a qawaidi babu shi a hadari wannan jahilci har ila har yaushe karatun ka rinjayen karatun ka bai kai ka gane yanda abu yake ba kuma ba kai karatun ba kuma an riga an nada ka da gelan matanka an dora maka malanta dole Allah ya kiyaye Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin hal fati lima ghuliqa wal khatim lima sabaqa nasir al haqq al haqq wala adi ila siratika al mustaqim wa la ilaha qadar midar ladin salatin tamlau al azala wal abada zamana wa makanan madrubatan fi kulli adadin bi adad ma fi ilmika wa ilmi hadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين وعلى رب العالمين الفاتحة